kuma wallahi barku ji Allah ƙarya ne addu'a ba za ta yi maganin wannan abu ba wallahi mu daina yaudarar kanmu addu'a ba za ta yi maganin halin da ake ciki ba sai an gyara inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim da sai Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yad'u Allah addu'a wallahi ba za ta gyara wannan halin ba kuma da Allah ya tashi wulakanta kasar gashi sai ba a kawo mata hari daga waje ba yan kasan ne yara kanana yan shekara 9, 10, 15 yan 28 su ne manyan ciki gashi nan sun litsa kasar kap duk wanda yace baya cikin tsoro ƙarya yake